Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu a gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad da loldaniya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zango FM a birnin Yamai, sai Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake haduwa a wannan lokaci wanda ni Suleiman Muni Barma ke jin ragamar wannan shiri na musamman saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa kwamiti mai alhakin bayar da shawarwari a fannin tsaro Ecapsa Health ya shirya wani taro a Damagaram wanda ya tantauna akan muhimmancin gudunmuwar al'umma a wannan lokaci na fama da balan tsaro. A Najeriya, likitoci a asibitin FMC Yola sun yi nasarar raba wasu tagwayen jarirai da aka haifa manne da juna. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukan waɗannan sai bayan an sha labarin duniya.
Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aike da wata takarda ga jihohin Amurka 50 da manyan garuruwan kasar a ranar 27 ga watan Agusta. Tana mai cewa su kimtsa don su raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba, wuni biyu kafin zaben shugaban kasa, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai da dama a jiya Laraba. Takardar mai shafi hudu da aka aike wa gwamnoni a cikin watan Agusta, CDC ta faɗa wa ma'aikatan kiwon lafiya da su shirya tsarin raba maganin kafin ranar 1 ga watan Oktoba, domin ya zo daidai da ranar farko da za a fara fitar da rigakafin COVID-19. Jihohin a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za su amshi takardun neman izini daga kamfanin McKesson Corporation da aka bashi kwangilar raba magungunan tare da hukumar CDC domin kai magunguna a ma'aikatan kiwon lafiya na jihohi da na ƙananan hukumomi, inji daraktan CDC Robert Redfield a cikin wasiƙar ranar 27 ga watan Agusta a cewar kafafen labaran. A halin da ake ciki, ma'aikatan kiwon lafiyar sun ce ba su da isassun ma'aikata da kuɗaɗe da kuma kayan aiki wanda za su ilmantar da mutane akan magungunan da kuma rabawa da ma ba da maganin da kuma sa ido akan ɗaruruwan miliyoyin magani da za a yi amfani da shi, bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai AP. A wani binciken jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin harkokin jama'a ta Up and North ta gudanar, an gano rabin Amurkawa ne suka ce za su karɓi maganin. A hali da ake ciki kuma, Amurka ta ce ba za ta shiga cikin shirin ƙasa da ƙasa na samarwa da sarrafawa da kuma raba maganin COVID-19 ba, saboda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ce ke jagorantar shirin. Sama da ƙasashe 170 ne suke tattaunawa akan wannan shiri na samar da maganin rigakafin COVID-19 a duniya da aka yi wa lakabi COVAX, wanda aikin haɗin gwiwa da WHO ta shirya tare da ƙungiyar tattara tallafin nazarin maganin rigakafi da kuma ƙungiyar haɗaka ta masu ba da maganin rigakafi ga ƙasashe masu tasowa ta Gavi. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce zai kai ziyara a birnin Kenosha a Wisconsin a yau Alhamis, wani biyu bayan da shugaba Donald Trump dan takarar jam'iyyar Republican ya yi rangadi a titunan Midwestern a cikin muragudan rikicin zanga-zangar da harbin wani bakin fata da farin fatan dan sanda ya yi ta haddasa. Kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar zai gana da al'ummar Kenosha, birni mai mutane 100,000 da ke gabar tafkin Michigan. Kwamitin ya ce daga bisani, Biden da uwar gidansa Jill Biden za su gudanar da yakin neman zaɓe a wurare daban-daban. Ziyaran Biden ce za ta tabbatar da irin goyon baya da shi da Trump za su samu a siyasance akan wannan batu mai tsarkakiya na wariyar launin fata da kuma cin zarafi da 'yan sanda suka yi wa marasa rinjaye. Wannan batu ya bayyana ne a lokacin da wani bakar fata George Floyd ya mutu a ƙarshen watan Mayu, biyo bayan kama shi da 'yan sanda suka yi a Minneapolis na jihar Minnesota, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar na mutuwar Floyd da wasu su da dama a irin wannan yanayin. Trump ya bayyana goyon bayan 'yan sanda yayin ziyarar tasa, ya ce suna buƙata ku dage, ku zama masu ƙarfin hali, ku kuma yarda ku haɗa hannu da waɗansu kamar dakarun kwantar da tarzoma domin shawo kan tashin hankali. A jiya Laraba ne shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana goyon bayansa ga ƙasar Iraki a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta, ya ce babban ƙalubale da ke gaban ƙasar shine mayakan IS da kuma tsoma bakin ƙasashen waje a cikin harkokinta. Faransa ta kuma goyi bayan yunkurin Prime Minister Mustafa Al-Kadimi na ladabtar da duk wasu mayaka a cewar Macron yayin da yake rangaji a birnin Bagadaza yana mai nuni da kungiyoyin an bindiga Shi'a masu samun goyon bayan Iran. Za mu ci gaba da yin tsayin daka saboda yaki da kungiyar IS bai kare ba. Amma kuma dole ne a yi komai da tsari kamar yadda yarjejeniya da ka'idoji suka tanadi a mutunta kasar Iraki a matsayin mai cin gashin kanta. Yana faɗi a wurin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Kadimi. Ziyarar Macron ita ce ta farko da wani shugaban kasar Yamma ya kai a Iraki tun lokacin da Kadimi ya hau ƙaragan mulki a matsayin shugaban gwamnati na uku a cikin makonni goma mai yawan rikici da suka biyo bayan bore da aka kwashe watanni ana yi a kasar, wanda yaƙi da mayakan IS ya ɗaiɗaita da cin hanci da rashawa da kuma matsalolin tattalin arziki. Kasar Jamus ta faɗa a jiya Laraba cewa gwajin da aka gudanar akan samfurin ƙwayar halitta da aka ɗauka daga jikin tsohon shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya tabbatar da gubar kungiyar Novichok ta zamanin Soviet. Wani ɗakin gwaji na musamman na ma'aikatar sojin Jamus ya ba da tabbaci an kai masa harin guba ne na kungiyar Novichok, inji mai magana da yawun shugaban Jamus Angela Merkel Steven Sebert a wata sanarwa da ya fitar. Mai magana da yawun hukumar tsaron ƙasa ta Amurka John Elliott ya ce Amurka ta yi matukan bakin cikin wannan sakamakon gwaji da aka fitar a jiya Laraba. Ya kuma kira harin guba da aka kaiwa Navalny abin Allah wadai. Ya ce za mu yi aiki da abokan kawance da kuma kasashen duniya domin hukunta duk wani dan Rasha da aka samu da hannu a ciki duba da inda shaidar zai kai, kana za a dora takunkumi akan kudade da suke miyagun ayyuka, inji Elliott. Shi ma babban sakataren kungiyar tsaron NATO James Stoltenberg ya tofa albarkacin bakinsa inda ya nuna kaduwarsa kana ya Allah wadai da harin. A ƙarshe a jiya Laraba ne aka bada bailin madugun 'yan adawan Zimbabwe Jacob Ngarvume da kuma ɗan jaridar nan da ya ci lambar yabo Hopewell Chin'ino a yunkurinsu na hudu bayan da aka tsare su a watan Yuli saboda shirya zanga-zanga.
To yanzu kuma sai fagen rahotanni. Kwamitin haɗin gwiwar Jamhuriyar Nijar da Tarayyar Turai mai alhakin bayar da shawarwari a fannin tsaro wato ECAP Sahel ya shirya wata haɗuwa don tattaunawa akan wani kundin fasalin tsaro da aka kaddamar a shekarar 2017 da nufin bitar ci gaban da aka samu daga wancan lokaci kawo yau. Taron wanda ya gudana a Damagaram ya buƙaci haɗin kan ƙungiyoyin al'umma da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai don cimma gurin da aka sa gaba, kamar yadda za a ji a wannan rahoto da Tamar Abari ta aiko mana daga Zandar.
Wannan kundi an yi shi ne tun shekara ta 2017 don tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a ƙasar Niger da ma ƙasashen da ke yankin G5 Sahel. ECAP shi ne kwamitin tabbatar da tsaro ya shirya haduwar ne don duba ina aka kwana game da ayyukan da suka yi a baya. Yau Danbaki, mamba a kwamitin na ECAP, ya ce kare al'umma da dukiyoyinsu tare da samar da dokoki na rigakafi da kariya a cikin ƙasa shine burinsu.
Wannan kudin shirin tsaron ƙasa ya shafi jami'an gida ne, wanda police da gendarme da guard da gobe kore da wani kuwa. Wannan kudin an yi shi kayan aiki sai aka tambaya a mutane da yawa. Mun zo nan ne mun kai maraɗi, duk chef lieu de région daga Zandar zuwa maraɗi, mun yi atelier, mun gayyaci mutane, matasa da mata da su jami'an tsaro da sarakuna da kuwa. Suka zo suka ba su ra'ayinsu bisa ga hanyar tafiyar tsaron ƙasa. Da an ƙara wannan ne muka koma muka ga Afrika tsaron kundi wanda yana fitar da shagwada. Da far a san menene matsalar matakan tsaron ƙasa, na biyu ya kamata a yi na tsar ƙasa.
Wa'adin shekara biyar aka ɗaukar ma wannan kundi
shi zo nan don mu shaida mutane da menene wannan kundi ya kunsa, kuma da ɗauki ra'ayinsu bisa ga abin da ke zuwa na tsaron ƙasa. Da aka ce an yi ayyukan tsaron ƙasa ga wasu strategy. Ana tsammanin in ta kare za a dawowa kuma a gani mai an ka mai aka samu ina ya tangarda ina aka samu a gyara. Mu faɗa masa abin da kundin na tsaron ƙasa ya kumsa kuma menene su gani wanda aka iya gyarawa tun ba ta bada nisa ba.
La'akari da yadda matsalar tsaro ke daɗa ƙamari a waɗannan ƙasashe, ko hakan zai ba da damar a cimma buri?
To lalle ta hanyar tsaron ƙasa abu ne mai wuya. Sai sun gane cewa wannan kundin duk abin da muka tahiyar shi na tsaron ƙasa yana ci wannan kundin. Don abin da su za su yi ko abin da suka yi a zai su san yana ci wannan kundin. To matsalar tsaro din mai yawa ce. Amma muna iya ƙoƙarinmu, muna faɗa musu, muna ba su information duka ana saman da kamata na tahiyar tsaron ƙasa. Labari wanda muka samu tsakanin su jaman tsaron ƙasa kowa na faɗa mu. Kuma prefi shi ne a shugaban tsaron ƙasa cikin gunduma dai. gubernan da shi na shugaban tsaron kasa cikin gunduma sai.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To idan muka leka Najeriya, likitoci a babbar asibitin tarayya FMC dake Yola fadar jihar Adamawa sun sami nasarar fidar raba wasu ƴan tagwaye da aka haifa a manne. Wannan shine karo na uku da likitoci a asibitin ta FMC Yola ke samun nasarar raba irin waɗannan ƴan tagwaye da ake haifa a manne, wato conjoined twins. Ga Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoto daga Yola.
Sure ƴan tagwaye wanda iyayensu talakawa ne, an kawo su nema da karamar hukumar Nambe dake jihar Bayelsa kuma sai da rundunar sojin sama ta ba tallafin jirgi kafin aka samu nasarar dauko su sabilin dogon tafiya da kuma annobar coronavirus da ma suke nuna farin cikin su. Mahaifan jariran da aka raba wanda yanzu ke cikin koshin lafiya, wato Rafael Abenemi da mahaifiyarsu Ayebe Kimere Ebefa, su ne gode su ne ga Allah bisa nasarar da aka samu.
This kind of operation and these small children, when they were taking them to the theater, I cried. To tell the truth, I cried. I said, yeah, this is how I lost my children. But I hand over them to your hand, God, take control. So I was not scared about the things they were using. Because if you have good doctors, anything they use, the baby will come out.
A gaskiya mun tsorata da maki da tsammani ganin tun daga yanar gobe bambinin jihar mu muka san fi da tsammani, amma kuma Allah cikin ikonsa gashi waɗannan likitoci a wannan asibiti sun samu nasarar raba su. Muna miƙa godiya ga Allah da ma waɗannan likitoci. Farin ciki kam ai ba fada, tunda kofi din gyambon ciki da kuma ulcer wato appendix ai ana iya mutuwa. Gaskiya farin ciki ba sai an fada ba.
I'm so very happy.
A cewar mahaifiyar waɗannan jariran, to wai koshin mata ya gudanar da wannan aiki na raba waɗannan jarirai? Dr. Raji Bello shine shugaban sashin da gudanar da wannan aiki.
Irin wannan tagwayen aiki ne da zance yake da wuya, da yake da bukatan ma'aikata masu kwarewa sosai tun daga likitoci masu aiki da kuma ɓangaren anesthesia wato sa yaran bacci da kuma su nasu na tiyata da ma'aikata da yake yawa. Yana bukatan kwarewa, yana bukatan shiri, dole ka ɗauki makonni kana shiri. Kuma yana bukatar kayan aiki, kuma alhamdulillah duka da mun yi du'a abin da ya kamata har yanzu ya kai mu da nasara.
Da yake karin haske, Professor Awal Muhammad Abubakar shugaban asibitin wanda koshe ya jagoranci aikin kuma wannan nema karo na biyar da yake gudanar da irin wannan aiki a matsayinsa na babban kwararren likita a Najeriya, ya ce ai Najeriya na da kwararren likitoci da ka iya tada komar da fannin kiwon lafiya a kasar.
Kaga in mutum ya fara zai iya daukan awa shida awa tara, to amma wannan a cikin awa uku muka gama.
Kaman a cikin na fara ba su ta sama ne ta kai ne ko kuma ta kasa ne ko kuma ta fara
ta ta ciki ne kasusuwa na hakarkari na kasa da wannan gashin na kasa da zuciya dina nan suka hadu, yawancin dai hantan ne. Ko da yake gwamnati tana kokari, amma ya kamata a ce akwai kayan aiki yanda ake samu shi ko a sauran kasashe. Yawancin ba mu da irin wannan na'urori da sauransu, shi ya sa mutane suke bari su je inda za su samu wannan abubuwan duka.
Ya mako zuwa yanzu tuni har an sallami waɗannan jarirai zuwa jihar ta Bayelsa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kada a shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyi a dangane da ambaliyar da ta yi sanadin mutuwar gwamman mutane a jamhuriyar Nijar tare da haddasa rugujewar dubban gidaje da asarar dukiyoyi. A ci gaban hirarmu da shi akan wannan batu, shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa Alhashi Ibrahim Yakuba ya shawarci hukumomi su sake duba fasalin biranen ƙasar domin kawo ƙarshen wannan bala'i.
Ai kuɗi ne ake sawa ai aiki don a gyara bakin kuma a gyara abin da ke cikin kogin Niger. To amma ai gwamnati ba ta yin shi kenan. Ka ga dai Niger ba wanda ya yi mamaki da aka gani ruwan nan sun samu kuma akai ambaliya haska kai ga mutane, tunda kowa ya san matsalar nan akwai ta, ba ai maganin ta ba, kawai ana a fata dai ne wani bi ka abin ya faru sai mutane ba su kula. Matsalar an ba kai maganin ta ba, ko da shi ta kwanta tana dawowa. Kenan ni gani na gwamnatin Niger ta yi maganin matsalolin da ke tashi kogin Niger na harko a rage mishi kasar da ke ciki na biyu kuma a yi tanadin abin da kodewa shi akwai shi aje idan lokaci wata ambaliya ta samu ko wata matsala ta samu al'umma a ce dan mutuncin kasar mu mun taimake su kafin mu zo mu ta kira kodewa shi kasashen waje yoshi ne wanda aka ma banna gidan shi ya faɗi bai da abinci amma sai an yi sa an yi taro da kasashen waje sun yi kira can wata kasa kafin a kawo abincin lokacin nan zancen ya huce kuma an kawo ba wani ganin shi suke yi ba tunda wani bi lokaci ana amfani da abin da ya faru ne dan a aika kira amma taimakon in yazo su lokacin suna cikin wani hali ko kuma sun shiga wani zance don ka ina kira dan kare mutuncin ɗan ƙasar Niger ko da shi gwamnati ya tanadin abin da ke samu dan a kawo mutane taimako kuma su wanga abin da ya sama yanzu ya kamata a ce a gaggauce an kawo musu taimako wanda yake sa su samu sauki cikin halin da suke ciki
menene kake ganin zai iya taimakawa a kawo ƙarshen wannan matsala ta ambaliya
akwai matsalar tsarin mayan biranen mu in ka lura kasashen da ke iyakan mu suna da ruwa wani bihe da namu amma wani bi ba sa matsalolin da muke samu saboda yanda ake tsara garuruwan yanda ake tsara zaman mutane gina gidaje to an kawo tsarin da dole ne sai kai yanda ruwa za su bin hanya su wuce amma in ka lura garin Yamai ma ina dauki misali kuma duka mayan garuruwan Niger haka nan ne kahin ka gani inda aka ma ruwa hanya ko gwamnati ta shirya ita da kanta ko kuma meri ko kuma su mutanen gari idan sun yi ayyukan su sun kula da inda hanyar ruwa suke bi anjima da ba a yi wannan tsarin ba na amma ruwa hanyar shi in ya huto daga cikin gari har ya je bakin kogi inda ba a kawo sabon tsarin garuruwan ba to kankanan ruwa ma suna iya kawo mana matsala mayyan garuruwa da ka sani da aka gina su kuma suka zama ba su samu matsala ba an yi su ne bisa kan tsari duk lokacin da za a fara aikin gwamnati ko kuma mutumin zai fara aikin kanshi to yayi tanadin da hanyar da ruwa za su bi da hanyar da salte za su bi komai yana da tsari amma in dai ba a yi tsari ba babu wannan sabon tsari ba a aikata shi ba to kullun ruwa irin wannan za su kawo matsala kuma kullun sai mu zo muna ta jin ciwo ga abin da muna iya magani ai kana ga ruwan da suke sauka mai ba wasu mayyan ruwa bane amma kana gani komayen hanyoyin da aka yi ba a jima ba babu inda ruwa suke bi komayen aikan da aka yi ko wani exchanger ko wani wane ne kana gani ba a ciyo nasara ba sai ka ga ruwa ɗan kaɗan sun zo sun tare hanya kuma sun shiga cikin gidajen mutane kenan sai an samu sabon husa a gina gidajenmu kuma sabon husa a tsarin garuruwan da ke cikin ƙasar Niger
Shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa Alhashi Ibrahim Yakuba kenan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Na kasa.
Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa a wannan mako ya sake nufa kasar Ghana inda wani makaho ke faɗi tashin ganin ya bada gudunmuwa a ayyukan cigaban al'umma. Sabanin yadda wasu sassan kasashe masu tasowa tawaya ke matsayin lasisin mayar da bara sana'a a zantawar su da Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio Kumasi bakon shirin ya soma da yin takaitaccen tarihin rayuwarsa kafin a kai ga aikin sa na malamin makaranta
sunana Abdul Fatawa Idris ni ga wale ne na sawa kuma an afe ni kamar tsakanin shekara 3 da ya gama to da nake kamar shekara 5 aka kai ni wa school for the blind in Ghana somewhere 94-95 there about shi na kai school di ecopan school for the blind na kai in short 2007 na kai ecopan school for the blind shi na ji wasa kai su 1999 shore na kare 38 na kare ecopan school for the blind shore shi na ji wasa kai su 99 2000 na kare 2001 shi na ji senior college NGA senior college 2004-05 academic year na kare 2006 insha Allah na ji University of Education Winneba 2011 na kare 2015 amma gaskiya ni dai ina ga makanci ne kamar ba shi ba halitan Allah ne kamar shi Allah
shi a wurin shi da so shi ya halke wanda bai da problem din da nan shi ya halke gurbi ya ta makafa ka kutu ya so na mu dai duba halitta nasara shi ya fikiro abin ga mota shi mota akwai automatic akwai manual abin da so na kuma bai ga kace kana da mota automatic shi wanda ke use mota manual ne bai da kuma duka na aiki da maybe a ce maybe automatic nan shi yayi maybe yayi tafiya shi manual amma inda zai ke duka manual lorin nan kuma ya kuma a cikin halittar Allah shi ma ya soyi wannan kuma mutum ba ka yi saka tambaye shi kamar dole kai wannan kamar da nake zaune ga na koyi a shi duka da ni gudun abin da Ali Microsoft Word ne bai ni so almost everything computer ne na ina yi PowerPoint ba da yara na kuma su fayin fayin ci kwarai tunda ba wani abin da ta lokaci kada ma da walaka na kare na sai amma Ali kuma mun dan bi fa ya ba ni to shi ni dai ban gani makanci kamar wani problem din nan yanzu yanzu ga nan ke zaune ga wani ce zai sponsor ni je ma sai fa na kuma ga ni na da mata da yara bi kamar 3 July da mata na ta ICRIA ta ba shi alhamdulillah na gode na Allah ba abin da ke ba
kana da mata da yara bi kuma kana koyarwa wani abu kake koyarwa a wani makaranta kuma kake koyarwa
eh ina falaiya je je
falaiya je je yawa
mam pontin kwabre ina nuna RNE religious and moral education
masha Allah shekara nawa kake karantarwa
oh yanzu dai kaman wa for fifth school I mean na fara karatu yara somewhere 2007 har yau
to mala bi fatawu yanzu haka baka gani kuma da sanda ne a hannu kake tafiya ya kake yi kake koyar da dalibanka
shi nake ga miki kaman kana yi PowerPoint kin computer
yawa
abinda nake so rubuta duka na project na ba whiteboard yara nan na gende suna abinda shi industry da fashion ta shin da
su ba insha Allah so kana iya identifying students ka ko kuma a muryoyin su ne kake dauka ka gane wannan ne wannan
class ina kaman yara 60 da kama hannu yaro na na gane kaman wani hannu shi kawai
so bayan karantarwa kana da wani sana'an hannu da kake yi
eh gaskiya zai kawo wani abin mamaki gana
so
shine dawadawa power
masha Allah
mun sani dawadawa dai ana nan kullun shi dai ayi da miya kuma gashi mun ji kaman da wadawa na jinyan stroke yana jinyan blood pressure da su ba kuma kan da ke dukule shi dan lalla kana so amma yana baka wani yin karan ta kawai al'au lalla ma ke kana so ci ka kasha shi muka kawo powder na kai kai da ci kasha inde kana so wani jollof kuma kai ka dafa shi kuma da wadawa nan kuma mun dafa da ka kira bisi za mu package shi ne bi ke kana dai so ka tauna bisi nan ka saka shagwa ka abin ka ka tauna shi mun kawo powder nan da bisi kuma warin nan kuma wasu na sananin jin warin da wadawar nan ba su kuma warin nan ya rage bai wani samu wani strong wariya ka shi insha Allah abin da muka so mu kawo mu duniya
insha Allah
to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na ƙasa a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakon mu Abdul Fattah Idris da Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alfa Radio Kumasi da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai anjima Madalla wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana.
Jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanan labaran ta na zakulun wannan gwamnati ta cusa kudi Ghana City million 800 cikin ayyukan NDI jaridar ta ce gwamnatin kasar Ghana ta tura kudi Ghana City 800 a cikin bankin nan na National Investment Bank ya taimaka mata cikin gidi na jarin wannan banki ta kuma bunkasa harkokin ta yadda za a tallafa wa ajandan ci gaban masana'antun kasar sai kuma jaridar The Chronicle wadda ta ruwaito wannan labarin wani tsohon jami'in soja ya husata aini akan irin abin da ya faru a Domin Farsi inda yace a janye sojoji daga aikin baban giwa amma sarkin wannan yanki da ake cewa Faduwa Hini yayi kira da a sanya committee bincike ga irin rikicin da ya tashi a wannan yanki jaridar tace wani tsohon jami'in soja wadda baya so a ambaci sunansa yayi kira ga shugabancin sojojin kasar dan su kiyaye sojoji daga shiga rikici ko kuma abin da ya kira aikin baban giwa da yake magana a cikin wata jarida Chronicle akan irin takaddama da ya tashi a Domin Farsi wadda yayi sanadin da sojoji su mamaye wannan kauye tsohon babban jami'in soja wadda kuma kwararre ne wurin kawo saukin dukkan rikici ya nuna cewar kada wani yayi gigin tabbatar da gaskiyar abin da ya faru a wannan kauye da kuma ne ka jaridar Ghana Times wannan labarin na samu an kama sarki da wasu mutane guda biyar a cikin wulakanta wata mace mai shekaru 60 da sun kai jaridar ta ce an sanda jihar Savannah sun kama wasu mutane guda biyar da sun ka hada da sarki Simfoni da galadimarsa waɗanda ake zargi da turusa ko kuma da rankadawa wata mace mai suna Merit Ibrahim mai shekaru 60 da haihuwa dukar kabuwuka a Samfuni cikin gunduman na gunja ta yamma mutanen guda biyar yanzu haka na a hannun yan sanda kuma ana zaton cewar suna da hannu a cikin dukar da aka yi wa wannan mata da ake zargi cewa mayyaci sun kuwa hada da Haruna Jibrin mai shekaru 58 da sarkin Simfini da Zakariya Abdul Karim mai shekaru 30 da Shaibu Idris mai shekaru 35 da Tara Hassan mai shekaru 57 da Sulugu Isahaku da aka fi sani da suna Urulana mai shekaru 45 da haihuwa Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kafin mu karkare a saurare sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
wata hake bikin cika shekaru 7 da kai kaza mun harin makami mai goba da ya kashe mutane a garin Guta na kasar Syria a ranar 21 ga watan Agustan 2013 a kewayen garin Damascus gwamnatin Bashar al-Assad ta sakarwa yan Syria sama da 1400 iskar gas da sinadarin da aka fi sani da sarin da yawa daga cikin su kananan yara ne domin tunawa da waɗanda wannan ta'asar ta shafa Amurka ta sanar da takunkumin shi da akan sojojin gwamnatin Assad gwamnati da kuma waɗanda suke tallafa mata da kuɗaɗe Amurka ta kaka ba takunkumai akan wani na hannun damar Assad Yasir Ibrahim a ƙarƙashin dokar ikon shugaban ƙasa ta 1013894 saboda kokarinsa na kawo cikas ga warware rikicin siyasar Syria yana amfani da mutane da ya sani a sassan gabas ta tsakiya da kuma fiye da haka Ibrahim ya kulle yarjejeniyoyi cike da cin hanci da rashawa don ya azurta Assad yayin da 'yan Syria suke mutuwa daga karancin abinci da magani Amurka ta kuma ayyana bisa dokar ikon shugaban kasa lamba 1013894 shugabannin rundunonin sojojin Syria sabili da yunkurinsu na hana tsagaita wuta a Syria a cikin dakarun tsaron kasa Amurka ta ayyana kwamanda Faji Sakir a runduna ta hudu kwamanda na birgidiya na 44 birgidiya General Gate Dala shi ma an sanya shi ciki daga ƙarshe a dakarun ta yi ga Amurka ta ayyana kwamandar rundunar Haidar Samir Ismail waɗannan manyan jami'an su ne suka jagoranci sojojin Syria da suka kashe ƙananan yara da bamabamai da kuma amfani da makamai masu guba kan al'ummomi kamar na garin Guta inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun lalata yarjejeniya tsakanin 'yan ƙasa da sojoji da suka yi rantsuwar kare su tun daga watan Yulin 2020 Amurka ta sanya sama da mutane 55 waɗanda suke ci gaba da aiwatar da munanan manufofin Assad sakatare Pompeo ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa waɗannan sabbin takunkumai na tunawa da waɗanda harin sinadarin makami mai guba kan garin Guta shekaru 7 da suka gabata ba za mu daina matsa lamba ba saboda mu tabbatar an yi daidai da kuma warware rikicin Syria ta hanyar lumana wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Turaka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar, ke ce da ku mu lafiya. Assalamu alaikum.